Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma da ke tsirce tare da Zahra Ukwaye da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri a daren Laraba 21 ga watan Oktoba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin Najeriya ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya yi wa 'yan kasar jawabi da wurwuri kan zanga-zangar 'yan SARS da ke gudana a dukkan fadin kasar. Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Za kuma ku ji cewa a yayin da shirye-shiryen zaben watan Disamba ke ƙara kankama a jamhuriyar Niger, majalisar ɗinkin duniya ta shirya wani taro don duba irin rawar da mata da matasa za su iya takawa wajen ganin an yi zaɓe cikin lumana. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Ghana, amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A yau Laraba, masu zanga-zanga a jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya sun bijirewa dokar hana fita da aka saka, inda suka gudanar da sabbin jerin zanga-zangar adawa da cin zalin 'yan sanda kwana guda bayan da aka zargi sojoji da buɗe wuta akan masu boran a yankin Lekki. Yayin da aka ga tashin wuta a yau Laraba a Lagos, mazauna birnin sun ba da rahotannin jin harbe-harben bindiga a sassan jihar, ciki har da yankin Lekki Toll Plaza da ya kasance dandalin zanga-zangar da aka kwashe makonni biyu ana gangamin nuna adawa ga muguntar 'yan sanda a kusan daukacin kasar. Gwamnan jihar Babajide Sanyo Olu ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa mutum guda ya mutu a asibitin da ake kira Redington sanadiyar wani bugu da ya samu a kansa, amma ya ce wannan a wani lamari ne na daban. Gwamnan ya kara da cewa hukumomi na gudanar da bincike domin kokarin gano ko mutumin da ya mutu yana daya daga cikin masu zanga-zangar. Wani sabon bincike da cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na Amurka ta fitar a ranar Talata ya ce kusan karin mutum 300 sun mutu a tsakanin karshen watan Janairu zuwa farkon watan Oktoba, kuma kashi 2/3 daga cikinsu saboda barkewar cutar coronavirus ne. Kiyasin da hukumar kiwon lafiya ta tarayya ta yi ya nuna cewa daga cikin adadin 299,028 da suka mutu a kasar a wannan lokacin, sama da 198 ko kuma sama da kashi 2/3 ana iya danganta su da cutar COVID-19, ko da yake ba a rubuta hakan akan takardun shaidar mutuwar su a hukumance ba. Binciken ya ce sauran adadin waɗanda suka mutu sun rasu ne a bisa wasu dalilai. Cibiyar ta CDC ta gano cewa yawan mace-macen a tsakanin 'yan shekaru 25 zuwa 44 ya yi sama da kashi 26.5 a wannan lokacin, adadin mafi girma da aka gani a tsakanin dukkanin shekaru. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke jihar North Carolina a nan Amurka ta yanke hukuncin cewa idan har mai zaɓe ya riga ya aika da ƙuri'arsa ta akwatin gidan waya kafin ranar zaɓe, za a iya ƙidaya ƙuri'ar koda ta isa bayan ranar ta zaɓen. A ranar Talata, kotun ɗaukaka ƙara da ke shiya ta hudu ta yi watsi da ƙarar da ke kalubalantar matakin da hukumomin zaben jihar ta North Carolina ta ɗauka, wanda ya amince da wa'adin ranar 12 ga watan Nuwamba a matsayin rana ta ƙarshe da za a rufe karɓar ƙuri'ar masu zaɓe. Asalin ƙa'idar ita ce ranar 6 ga watan Nuwamba, amma hukuncin da ɗaukacin alƙalan kotun suka yanke ya samu goyon bayan alƙalai 12 yayin da 3 suka nuna adawarsu da hukuncin. Bisa ƙa'ida alƙalai 3 ne ya kamata su saurari ƙarar, amma a wannan karan an ƙara yawansu wani abu da ke nuna muhimmancin shari'ar. A halin da ake ciki, makamancin wannan lamari na faruwa a ɗaukacin kotunan ƙasar, yayin da jami'an zaɓe, jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke taƙaddama kan zuwa wani mataki ya kamata kowace jaha ta gudanar da sauyi yayin da ake samun karin mutane da ke nuna sha'awar aikawa da ƙuri'arsu ta gidan waya maimakon su je rumfar zabe a ranar 3 ga watan Nuwamba saboda annobar coronavirus Fadar gwamnatin Amurka ta White House da Majalisar Wakilai ne rinjaye ɗan Democrat sun himmatu wajen ganin an cimma matsaya daya kan samar da tallafin da zai rage wa Amurkawa raɗaɗin annobar coronavirus a cewar shugabar Majalisar Wakilai Nancy Pelosi. Pelosi ta ce ita da sakataren baitul malam Amurka Stephen Mnuchin sun yi magana ta wayar tarho da tsakar ranar jiya talata kuma tana fatan za su ci gaba da tattaunawa a yau Laraba bayan ya dawo daga wata tafiya daga kasashen waje tattaunawar mu ta samar da karin haske da fahimtar juna yayin da nike matsowa kusa da kulla wata yarjejeniya tana ne cewa wa'adin na yau ya ba mu damar ganin cewa za a iya cimma matsaya kuma za a iya musayar kalmomi inji Pelosi tace cikin wata wasiƙa da ta aika wa abokan aikin ta na jam'iyyar Democrat bangarorin biyu sun yi kira ga shugabannin kwamitocin da ke majalisar da su kawar da bambancin da ke tsakanin su kan samar da kudade tare da samar da maslaha kan kalmomin da ake amfani da su
a gaida zara ufaye da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamar yadda aka ji a farkon shirin majalisar dokokin Najeriya ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da yi wa kasar jawabi da wurwuri kan zanga-zangar NSAS da ke gudana a duk fadin kasar wannan ya kasance ɗaya daga cikin kudurorin da ɗan majalisar suka cimma bayan sun kwashe sama da sa'o'i 8 suna zama a zauren majalisun biyu daga Abuja ga Madina Dauda da ƙarin bayanin rahoton
ɗan majalisar sun jaddada buƙatar da ke akwai ga shugaban kasa na yin jawabin matakan gaggawa da zai ɗauka akan kudurori da masu zanga-zanga suka gabatar tare da yin kira ga 'yan Najeriya da su yi amfani da kafofin shari'a don magance irin waɗannan rikice-rikicen. Bugu da ƙari sun yi kira ga dukkan matakan gwamnati da su ci gaba da manufofin sake fasalin zamantakewar al'umma wanda zai ɗaga darajar rayuwar mutane. Sanata mai wakiltar Neja ta Gabas Muhammad Sani Musa ya yi ƙarin haske.
Abu ne na demokradiya. Jam'iyyarmu ta APC caucus muka ce mu zo mu zauna mu duba abin nan daidai-daidai. Mun duba wayansu abubuwa da ake samun delay kamar su empower su komawa makaranta magana asu duk mun tattauna kuma in Allah ya yarda za a samu hanya. Waɗanda dama suke neman su kawo tashin hankali su yi sace-sace su yi kashe-kashe suna nan kuma da sun samu dama irin wannan sai su fada. Kuma yadda shi shugaban ɗan sanda ya bayar ya ce duk waɗanda aka kama suna wannan za a kai su gaban hukuma za a kai su kotu hukunta su to wannan yayi daidai kuma mun yarda da abin da aka yi
a lokacin da yake nashi jawabin dan majalisar wakilai Sada Soli Jibiya ya ce lalle dole ne shugaba Buhari ya fito da wata doka wanda kundin tsarin mulki ya bashi dama
majalisa tana neman shi shugaban kasa ya fito da wata magana ta fadin shugaban kasa order in ya kawo order wadda za ta dauki duk al'amuran da ya kamata a la'akari da su akan al'amari na cin zalin da jami'an tsaron 'yan sanda suke yi ma mutane in ya kawo wannan magana ya kaddamar da order din kila za ta yi tasiri akan al'amuran da ke faruwa su waɗanda suke tarzo mana su yi haƙuri su yadda su aminta da majalisar ƙasa tana yin iyakacin ƙoƙarinta da fadar shugaban ƙasa don ganin an samu maslaha akan wannan al'amari da ta so
dukkan ƙudurorin sun samu goyon bayan ɗaukacin 'yan majalisar da suka halarci zaman majalisun biyu Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Madina Dauda a yayin da shirye-shiryen zaben watan Disamba ke kara kankama a jamhuriyar Niger reshen majalisar dinkin duniya da ke kasar ya shirya wani taro domin tattaunawa akan gudunmawar da mata da matasa ke iya bayarwa wajen ganin an gudanar da wannan zaɓuɓɓukan cikin kwanciyar hankali wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimin Barma ya aika mana ƙarin bayani
La'akari da muhimmiyar rawar da mata da matasa ke takawa a sha'anin zabe a dauka tun daga yakin neman zabe zuwa lokacin gudanar da zabe kawo ranar bayyana sakamako yasa reshen majalisar dinkin duniya a jamhuriyar Niger tattara shugabannin kungiyoyin mata da na matasa da nufin tunatar da su gudunmuwar da ya kamata kowanne daga cikin su ya bayar dangane zabukan da ke tafe sun wakana ba tare da wata hatsaniya ba Madam Kardiatu Lo Indiai ita ce shugabar tawagar jakadun majalisar dinkin duniya a wannan kasa
Les femmes et les jeunes sont les artisans de la paix.
Tace mata da matasa ginshiki ne na zaman lafiya kuma haka ake iya juya su yadda aka ga dama wajen gwagwarmayar siyasa saboda haka ya zama wajibi su lura.
Doivent prendre conscience de leur rôle.
Muhimmancin wannan maudu'i yasa kungiyoyin mata da matasa so ma daura damara domin gudanar da ayyukan wayar da kan jama'ar sassa daban-daban na wannan kasa inji shugaban kungiyar Comdev Amadu Mamman Abdul Karim.
Ko ta bugani wurin da wani minister babba kai da jabba abun ga salekan shi yana nan ga kulli da kulli matasa ne ake turawa kenan in mun samu mun kutamta matasa da kuna iya siyasa kuna iya ku shiga cikin harkan zabe ba cikin kun zo kun baci juna ba cikin kun yi maku juna kulli ba ba cikin kun kashe juna ba ayi siyasan cikin kwanciyar hankali cikin ruwan sanyi wallahi inda akwai tashin hankali ba mu samu abun gari ba kanka azaka ce kai manomi ne makiyayi ne koko wani mai sana'a ne kace bai kallonka a yana kallonka tunda in babu zaman lahiya ina ne zaka kai sana'a wani guna zaka ta kenan dole ne sai mun gogormaya dan saboda duk dan kasa ya gane menene zaman lahiya kuma ya kawo gudunmuwar shi
yanayin da ake ciki a yau a Niger inda jami'in siyasa ke haramar fafatawar da ake shirin yi a watan Disamba mai zuwa yasa tuni wasu mahalarta wannan taro irin su Kajetu Abdullahi Idani so ma aika sako zuwa ga yan siyasa da magoya bayan su
in an tashi zabe a zo a ce ku yi kaza saboda su entire in su su bar haka kira ga yan siyasa su sa kasa gaba ya kamata matasa kan mu yarda a samu gaba cikin tashin hankali
ministar ci gaban mata madam Elbak Zainabu Tari Bako ta yaba da wannan yunkuri na majalisar dinkin duniya
tahiya guda ce tunda gaskiya guda ce ayi zabe cikin ruwan sanyi ayi zabe kuma da laluma kuma a zabu wanda ake so babu takurawa to shine kuma an san da yau zabe mata ne da matasa kenan an jawo hankalin su don ayi zabe na gari saboda zabe cikin tashin hankali ba da kyau
bayanan hukumar zabe sun ce kashi 55 daga cikin 100 na mutanen da suka rijistar zabe a wannan karan mata ne yayin da a jimilce bayanai ke nunin kashi 45 daga cikin 100 na waɗanda suka rijistar matasa ne saboda haka aka gargadi mata da matasa su jajirce wajen ganin sun shiga wannan fafatawa a matsayin su na masu neman mukamman wakilci a majalisu daban-daban Sulai Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
An gaishe ka Sulai Barma masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman kan ra'ayoyin mutane game da zanga-zangar da ta lullube kasar
A sakamakon zanga-zangar da matasa maza da mata ke yi a Najeriya don nuna kyamar su ga rundunar SAS masu yaki da yan fashi da makami wasu gwamnatocin jihohin Najeriya kamar Lagos, Osun, Ekiti da Jihar Plateau sun sanya dokar ta baci don dakile zanga-zangar da ke neman canzawa zuwa tarzoma shin ko yaya wannan zanga-zangar ta shafi jama'a musamman mazauna kudu maso yammacin Najeriya
ni sunana Alhaji Aliyaro sarkin Hausa on ojo Lagos Road tidin sunna Ibadan to zanga-zanga wannan da ake a nan birnin Ibadan babu shakka ta tayan mana da hankali ba dan karami ba domin jiya muna zaune ne ina office ina tare da mutane sai muka ga dubban mutane sun zo suna kewaye police station to karshe dai sai muka ga cewar lalle mutanen nan sun zo ne da niyyar banna ko kafin a jima sun sawa police station nan wuta da kuma motocin da suke gaban police station sun kone su to kuma tun daga karfe 11 rana motocin nan suke cin wuta har zuwa karfe 5 da rabi na yamma sannan wutar ta lafa
police station din guda biyu ne ai hako ne ko guda daya
police station guda biyu ne akwai police station na MTD wanda ake kawo motocin da suka yi laifi wanda shine a gaban office ina sannan suka tafi can police kwace shi a dubujin wanda DPO yake da DCO shi ma suka je suka kone shi.
Wace irin hasara za a cewa zanga-zangar nan ta jawo ga jama'a?
Wannan zanga-zanga akalla ta jawo asarori na miliyoyin kuɗi domin motocin da aka kone nan gaban ofina, akalla da babura da keke nafin da kananan motoci ba za su kasa 20 ba, wanda duk sun kone babu abin da za a dauka a jikinsu. Akwai wata tifa ma ta kamfanin RCC, ita ma an kawo ta a matsayin SBZ wanda ta buge wani yaro, to ita kanta an kona ta.
A matsayinka na shugaban jama'a, ko akwai wani sako ga jama'a a game da wannan zanga-zanga?
A matsayina na sarkin Hausawan Ojo, sako na ga mutanen mu Hausawa mazauna kasan nan, yan arewa, zanga-zanga dai da ake yi ba wai magana ce ta Bahaushe da yan zanga-zanga ba, magana ce yan zanga-zanga suke yin zanga-zanga, waɗansu su ce ta lumana, waɗansu kuma su ce tana da wata manufa. To ajiyan Allah ya sa mun yi control din mutanen mu, babu Bahaushen da ya je gurin har akai abun aka kare. Kuma ina sanar da Hausawa mazauna Oyo, Ogun, Lagos, Ondo, Ikiti, Osun, Kwara, da yin irin wannan abu ya faru, wakilan Hausawa ko kun ce sarakunan Hausawa su yi kokari su yi control din mutanen su, kada su je su sa kansu a wannan abu. Wani abu ya faru kuma a ce ana kashe Hausawa, muna so sarakunan Hausawa, don Allah don Annabi, su yi kokari su yi control din mutanen su. In abin ya faru, kada su bari Hausawa mutanen su je gurin wannan zanga-zanga, domin ba da su ake yi ba.
Ana zanga-zanga a nan jihar Osun. To amma ba Yarbawa ɗaya suke zanga-zanga a Najeriya ba, an yi a sashen Ibo, an yi a sashen Kudu maso Kudu, an yi a arewacin Najeriya. Inda nake so ka bani ansa, me yasa ake yi sassan Najeriya da dama, Kudu da Arewa da kuma tsakiya da gabas?
Sunana Alhaji Sani kan iya sardana Oladun Latin Shagamu, mazauni Sabo Ole Ondo State.
Yaya kuke fama da wannan zanga-zanga a nan jihar Ondo?
Alhamdulillah, mu sai mu ce mun gode wa Allah, domin yau zanga-zanga na yana jin kwana biyar nan bilago ba halin suke fitowa daga jiri zuwa Lagos, da wadda take tafiya daga Ore zuwa arewacin Najeriya. Motocinmu suna nan tsaye da kaya, an rufe ba yi gaba ba yi baya. Saboda haka muna ganin wannan zanga-zanga tasu akwai wata manufa, don haka sai dai a ci gaba da addu'a. Ubangiji Allah shi ne zai mana maganin wannan, domin duk abin da aka sa addu'a ciki insha Allah za a kai ƙarshen sa.
Wace illa za a cewa wannan zanga-zanga ta yi muku?
Akwai hasara da dama, domin muna da moto sama da moto 100 wanda suka ɗauki goro dukkan jihohin Najeriya. Daga nan wani suke ɗauka goro su tafi jihohi 36. Kowace in ka zo nan za ka kai har da mutanen Kamaru da Chadi da Nijar, dukkan su a gabaki ɗaya na suke sayan goro, kuma duk motocin nan suna nan tsaye. Wani goron ma za ka yaso ma lalacewa, don haka akwai illa ba ƙarama ba a tare da wannan zanga-zanga. Sai dai kamar yadda na gaya maka cewa Ubangiji Allah shi ne zai maganin komai, kuma insha Allah muna ci gaba da addu'a, Allah zai kama ƙarshen wannan abu insha Allah. Dukkan mutumin da ke da hannu a cikin wannan, in ma bai neman zaman lafiya, to Ubangiji Allah ya fi shi, Allah zai muna maganin sa insha Allah.
Sunana Aliyu Muhammad, mazani na Ogun, na nan nake zaune a Lokuta.
Yaya zanga-zanga ke tafiya a nan jihar Ogun?
To abin da dai irin na ya gane mani a jiya, ga wani doke-doke ba ko kone-kone, iyakaci a nan Biuri. Abinda na gani a idona, za sun kaga foto suna da 'yan sa da sauransu, akwai 'yan sanda, 'yan sandan kuma ba su doke su ba, ba su zagi 'yan sanda ba dai, abu dai ba wani abun nan. Amma mota ba ta tafiya, duk inda mota ta zo za ta fice za su ce ta faka, ba wata mota da na ga an doka ko an fashe wani gilakoni, a hakan dai abun ya tafi.
Ko wannan zanga-zanga ta jawo muku na kasu a nan jihar Ogun?
A gaskiya sosai ma, don yanzu maganar nan da muke da kai ban fita ba, saboda gudun abun da zai ka iya zuwa ya kawo wanda baka san abin da zai biyo a baya ba. Yanzu haka abubuwa dai gaskiya sun tsaya cak, akasarin mula mu bangaren kasuwa. To gaskiya mutanen mu an tsaya tsaye da yaran mu, musamman ma shi mai martaba sarki Hausa ya yi bayani akan cewa to mutane kar su fita kasuwa da wuri wurin da sun sa jira har su ga abin da gari zai yi.
Sunana Alhaji Musa Kanga, mazaunin jihar Ikiti.
ce ne
gaskiya ne an kafa muku dokar ta baci
ba wai
yaya dokar ta bacin nan take tafiya
yanzu dai takaice kowa dai yana cikin gidajensa a halin da ake ciki yanzu
yanzu zanga zanga sun fito
ba dama an jama'an tsaro dai ne ke son kare
ita wannan zanga zanga ta taba ku a can baya
eh to can baya ka lalle mazaunin gari banza sun soma kuna dukiyoyin mutane
kuma sun duki mutane wani hali ake ciki a nan birnin Lagos a yanzu
mutane halin da muke ciki yanzu a birnin Lagos zuwa ta zanga zanga da ake yi da protest da suke kai yawo suna hashtags da sauran abubuwa makamantan su Allah ya takaita mana dai sun takaita daga jiya karfe 4 dai lokacin da mai girma gwamna ya umarce mu da mu zamanto a cikin gidajen mu a matsayin ya sa mana kofi mun rungumi wannan yawara da ya bamu da kuma doka da ya dauka da mun kace za ta zauna da mu lafiya mu shi sha liman mu Hausawa da kaman ake zama ta kana fada
ana iya cewa wannan dokar ta baci ta yi tasiri a nan birnin Lagos
gaskiya wannan dokar ta baci ta yi tasiri a nan birnin Lagos tabbas mu officially ma dai bangare na inda na sani uku kuma iko a Longwa to Express Road a Longwa Dagger Express Road
masu zanga zanga ba su fito wannan yanki ba
masu zanga zanga sun fito daga jiya misalin daga karfe 2 na rana abinda ya kai zuwa karfe 3 na yamma kafin gwamna ya dauki mataki akan wannan state of emergency da ya sa
to yau fa
yau alhamdulillah kaman dai muna cikin gida kuma shaguna da sun abu bude zuwa bangaren wajen kasuwanci da sauransu amma dai mun yi zarga da mutane wanda yawo a kasa amma duk suna yawo dai a cikin fargaba kasuwar ke koma normal kaman yadda muka sani
ko akwai wata tsangwama akan hanya daga masu zanga zangar
babu wata tsangwama akan hanya ba sai dai ayin jiska dai wannan da muke tunani samari ne wanda suke tara hanya an kazo za su wuce su dinga cewa kai ma sai kai supporting da sauran makamantan su amma ba za su karban ma kuɗi ko waya ko wani makamancin abu na takurawa ba
sunana Idris Usualale jiya mun ga mutum ana yi protest a bayan shi ya ce wani yaro gindiga ya taba shi shine matsala ya zo akwai wani duka mutum ana kawo taya na mota ana sa shi ana sa wuta duka ya kawo wuta saboda ya ga abun yayi mun bai ji dadi shi ba aiki ba kasuwa ba wani duka abun yayi skata gome ya lalace saboda shine ni kuma mun kuma bai ji dadi shi
me kake son ka ga ma ƴan uwanka yanzu game da wannan zanga zanga
ka ga wannan abun yanzu Allah ne sai jara shi ka ga wannan abun yafi magana mutum a country ba akwai mutum a sama president ni governor ne ke yi magana da ya duka yaro ana yi wannan abun ba da ciao kai da shi da yankali
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Nigeria
to madalla an gaishe ka Hassan Tambuwal
Wasanni a takaice.
Babban filin wasan kwallon kafar kasar Ghana mai daukan ƴan kallo 40,000.
yanzu ɗan kallo ɗin 9,500 ne kaɗai za a yadda su shiga kallon wasan ƙwallon ƙafa in an so ma wasan ligin ɗin Premier na Ghana na shekara ta 2020-2021 a dalilin haramci da gwamnati ta gindaya saboda dakile yaduwar cutar coronavirus. Shugaba Nana Akufo-Addo ne a cikin jawabin daga kasar ya bada sanarwar wannan umurni da zai so ma aiki a kakan shekara ta 2020 da kuma 2021 a sabon wata kenan da za a so ma wasannin ligin din Ghana. Babban manajan Accra Great Olympics Oluboy Commodore ya faɗa cewa klabin ɗinsa ba za ta iya amayu sabon kuɗi da National Sports Authority ke caji ba don amfani da Accra Sports Stadium. National Sports Authority wata hukumar wasanni na ƙasar Ghana a ranar Talata ta gabatar da sabon kuɗi da za a rinka karɓa don yin amfani da wurin filin wasan yayin da aka so makakan shekara ta 2020-2021. Club sun da su amfani da filin za su biya Ghana City 20,000 ko 15,000 a bisa la'akari da irin wasannin da za a yi amfani da filin da shi. Sai dai shugaban hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana Kat Akoko cikin hushi ya mayarwa hukumar wasannin na ƙasa martani yana mai faɗar cewar wannan kuɗi da suke buƙatar a biya domin ya yi amfani da filin wasan babu hankali a cikinsa. Ya ce za su tuntuɓi gwamnati domin a mai da hankali game da wannan mummunan ƙari da aka yi wa kuɗin yin amfani da filin wasan. Muƙaddashin kaftin ɗin kuma sai Asante Kotoko Emmanuel Jeffrey ya bayyana cewar manufar kulabin shi ne ta lashe wasannin ligin ɗin sabon shekarar nan. Game da abin da ɗan wasan na gaba na Kotoko ya ce manufan kulabin ɗin ne shi ne ta lashe ligin ƙasar Ghana da kuma haska a Afirka. A shirye muke shekarar nan kuma muna da fatan ligin ɗin ƙasar da Afirka inda muke jin za mu haska. Saboda haka muna roƙon magoya bayanmu da su ba mu goyi baya lokacin da wuri ya mana ƙarfi za mu bari Ghana ta yi fariya. Matashin ɗan wasan ƙasar Ghana Mohammed Kudus na gabatar da waɗansu abin al'ajabi wa Ajax Amsterdam gabanin karawar na UEFA Champions League da Liverpool. Kudus dai ya sake zama ɗan wasan da ya ta yi fariya da shi a ranar Lahadi a karawar league da Hereveen gabanin karawar kwanaki uku da za su yi da ɓangaren Ingila farkon wasansa a cikin takarar. Da wannan muka yi so ƙarshen labarin wasannin Redwan Lamu Taraba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai.
Ba masu zanga-zanga a jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya sun bijirewa dokar hana fita da aka saka inda suka gudanar da sabbin jerin zanga-zangar adawa da cin zalin 'yan sanda kwana guda bayan da aka zargi sojoji da buɗe wuta akan masu buran a yankin Lekki. Yayin da aka ga tashin wuta a yau Laraba a Lagos, mazauna birnin sun bada rahotannin jin harbe-harben bindiga a sassan jihar ciki har da yankin Lekki Toll Plaza da ya kasance dandalin zanga-zangar da aka kwashe makonni biyu ana gangamin nuna adawa ga muguntar 'yan sanda a kusan daukacin kasar. Wani sabon bincike da cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na Amurka ta fitar a ranar Talata ya ce kusan karin mutum 300 sun mutu a tsakanin karshen watan Janairu zuwa farkon watan Oktoba, kuma kashi 2/3 daga cikinsu saboda barkewar cutar coronavirus ne. Kiyasin da hukumar kiwon lafiya ta tarayya ta yi ya nuna cewa daga cikin adadin 299,028 da suka mutu a kasar a wannan lokacin sama da 198 ko kuma sama da kashi 2/3 ana iya danganta su da cutar COVID-19. Wata kotun daukaka kara ta tarayya da ke jihar North Carolina a nan Amurka ta yanke hukuncin cewa idan har mai zabe ya riga ya aika da kuri'arsa ta akwatin gidan waya kafin ranar zabe za iya kidaya kuri'ar koda ta isa bayan ranar ta zaben.
Kuma sauraro haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Zarawo Fage wata taya na gabatar da shirin da editan yau Mahmud Lalo sai Julie Leather Gerson da ta haɗa shirin kuma injiniyan mu ne yanzu ni ce taku Binta Esteru ke muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma assalamu.